da tabbacin akwai mutuwa. Ina da tabbacin wutan jahannama. Ina da tabbacin tashin kiyama. Oh yeah, yeah, yeah. Ina da tabbacin sabon rai. Ina da tabbacin suna nawo. Ayyukana za su fishe ni in samu zama da masoyina. Ke su dube ni da idon ka na rahama. Ka sa ni cikin littafin rai. Suna lawo ya Yesu. Suna lawo a cikin mulkinka. Suna lawo ya Yesu. Rubuta sunana cikin mulkinka. Suna lawo ya Yesu. Suna lawo a cikin mulkinka. Suna lawo.
Those who win the victory will be clothed like this in white, and I will not remove their names from the book of the living. In the presence of my Father and of his angels, I will declare openly that they belong to me.
I have confidence of where I'm going to. I've not been there, but one day I'm going to. To the splendor of His Majesty. Oh yeah, yeah. Wahaluna za su kare. Sai dai hutu a mulkinka kadai. Ayyukana za su fishe ni. Don in samu zama da masoyina. Ke su dube ni da idon ka na rahama. Ka sa ni cikin littafin rai.
Suna na
sulala cikin mulkinka.